Sabon motana bima, sabon flodina kila. Nazo patila, lima zata bina da kiwa tequila. Ba wani shege akaduna, zariya sun san sunana. Mixtape banging abuja ta gani sai ta kira ka mumuna. Ni da abokina SK, muka dau mota muka manne. Muka je na club muka zarce, ƴan matan ma duk sun zuke. Gucci Prada har Fendi, ƴan iska ba sa sanji. Tunda ai na kamo canji, duk sun so ni, duk sun san ni. Ai wacce nan mata dana, har da ce in ja mata kofa. Iskanci abin ma komawa, ta ni kenan kika raina. Isa kai ta muka kai ta, a hanya na so mu sauke ta. Daga can muka dau Laila, muka je Hamdala da Dala mu canza. Na sauke ba kulawa gumza, yara suke ta mummurna. Malali har Barnawa, ba wani shege a Kaduna. That's just how KDB, keep it old school like ABG. Shot suicide in my nigga Lawi, Croc City Zone, KDG. Ba wani shege a Kaduna. Mixtape banging Abuja. Ba wani shege a Kaduna. Zariya sun san sunana. Okay. Sabon sauti, sabon beatin, naga sabon speaker. Mata na shaking, mazaje ma na ta neman liva. Ina son riri, shi yasa ma nike ta neman visa. Soyayya da kuɗi, ai sai da hankali zaka biye ta. Muka ɗauko mota, muka je ATM mu ɗauko goma. Suka sa muka koma, muka kashe kuɗi matan suka kosa. Muka kai sa gida, muka kai sa daki one touch over. Suka dai mana turanci, ba turai ma na ta neman ansa. Harkan chillin a KD Just, Zariya da Abuja. Neman mata, ni da abokina Jimmy Wheeler. Ba wani shege a Kaduna, Zariya sun san sunana. Mixtape banging a Abuja, mixtape banging a Abuja. Ba wani shege a Kaduna, Zariya sun san sunana. Mixtape banging a Abuja, mixtape banging a Abuja. Ba wani shege a Kaduna, Zariya sun san sunana. Mixtape banging a Abuja, mixtape banging a Abuja. Ba wani shege a Kaduna. Ba wani shege a Kaduna, mixtape banging a Abuja. Zariya sun san sunana. Zariya sun san sunana.